da yake jawabi a tsafin sojin kasar shugaban hukumar fashiyo na mayakan Najeriya Air Vice Marshal Muhammad Dikko yace rundunar sojin kasar na daukar sabbin matakai da na'ura mai aiki da kwakwalwa wajen tantance duk masu karbar fashiyo a gidan soja na tambayi Air Vice Marshal Muhammad Dikko ko wadanne abubuwa ne za a gani sabbi da ya bambanta da na baya
kaga yanzu idan aka tantance su da computer da fingerprint zasu ka gane ko kamar lokacin da aka yi zabe ne da ya wuce in ba ka da permanent voter card ba za ka yi zabe ba kaga za a tantance duk wadanda suke sa sunayen da wanda they don't exist ka gane ko to na daya kenan na biyu idan muka yi record din mu zai zama mun updating kuma za a tantance shi za mu tabbatar da mun gamsu da wannan record da muke da shi na wadanda muke biya a baya ko a yanzu haka za ka ga sojoji akwai wasu ofisoji sojoji sun mutu shekara daya biyu ba mu sani ba ba a sanar da mu ba ba inda za mu sani pensions yana ta zuwa account ba za a sani ba sai idan yan uwan su zo sun ce mana a'a ai waɗannan fa sun rasu dan mu tambaya wani wata ne a ce kaza ne sai ga an biya su ana ta biya to kaga irin wannan duk zai kauye
daga bisani naji ta bakin wasu tsafin sojoji
na Colonel Gaya retainee ne national chairman na Nigerian Legion
yanzu dai kaza soji an ba su 53% amma mu retirees an ba mu 33% ha yanzu kam muna approaching government mu gani ko za a ba mu balance na 20% din amma mu only 30% aka ba
tunana retired captain Musa Yakubu chairman na tsofin soja na jihar Bauchi mu tsofin sojoji muna cikin wahala a kasar nan don a zahirin gaskiya su wanda suke aiki yanzu sukan mance wani lokaci muna da korafi da yawa musamman an yi kariya kasar nan wanda yake a duk duniya in aka kara naira 1 masabin soja za a kara naira 1 marisaya soja amma sai ya kasance a Najeriya sai ya zamanto daban saboda ainihin son kai amana garin 53% suka biya mun 33% mun tambaye su su nuna mana ainihin takardar ya dauki cewa mu retire soja 33% aka kara bana babu to saboda haka muke wannan korafi
akan wannan korafi na tuntubi ma'aikatar tsaron Najeriya David Gende shine director ayyukan hadin gwiwar sojojin ma'aikatar tsaro
there's a federal government circular that clearly states that once there's an increase in pay for the regular serving military
yace akwai umarnin gwamnatin tarayya da ya nuna cewa muddin aka wa sojoji masu aiki karin alba so dole a karawa sojin da ke amsar fansho akwai kalubale wajen aiwatarwa amma dai ana daukar matakan yin gyara muna sa ran nan da ƴan watanni za a yi wannan gyara
all of these issues will be properly addressed
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
la ilaha illallah Muhammad rasulullah ba gani sai Allah ala ka kai maji soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyadi